A daidai lokacin da shekarar 2014 ke bankwana, wasu al’ummomi da ke gudun hijira daga jihar Borno da ke makarkale a unguwannin Badarawa, Rigasa da Sabuwar Tasha da ke nan garin Kaduna sun bayyana cewa shekarar 2014 tana cike da tarihi a wajensu saboda irin halin laha'ula'in da rikicin Boko Haram ya shafi yankunansu na arewa maso gabashin Najeriya.
Na'am Hadiza Gambo daga Izge. Kama an sha wahala kam ba kaɗan ma, har yanzu muna kan wahalan abinda mutum zai ci ya rasa, abinda mutum zai sha ya rasa, rayuwar duniyar da muna ciki da Allah ya kawo mu a ciki sai addu'a, ba abinda ya fi addu'a. Kar Allah ya sake maimaita mu wannan wahala.
Suna ta Aisha Adamu Gamborin Gara. A can ni da muke can din gaskiya ban ji daɗin zaman can ba. Ni wallahi da na zo Kaduna kamar aljanna nake jin kaina. Din can ma abincin ci ma babu. Ko da muke jeji ma sai dai akwai wani ciyawan da dai ake dafa muke ci. Har ne jinya ma a can. To da na fita dama akwai kuɗi 10,000 a hannuna. Shi ne na samu na yi moto da shi. Bayan bari na can da kwana uku kuma aka jefa bom a garin da nake.
Na zo da iyali na mu bakwai, ina da yara ƙanana, wanda ya matashi, wanda yana da shi, yana da mai shekara 17 shi ne mai wayo. To gashi dai muna zama dai, muna zuba ma Allah ido dai. Muna zaune ko gari zai soki mu koma wajen mazugunin mu, har yanzu abin bai yi soki ba. To mun zo Kaduna kuma ba hali. An ko kai sana'a ma ba wani tafiya ba, haka dai muna zama dai, muna zuba ma Allah ido kawai.
Da ana zuwa Maiduguri in Disamba yayi, a zauna Maiduguri, a yi komi da komi, a cika Maiduguri kaman ba gobe. Amma gaskiya wannan sabon shekara mutane da yawa suna complain din Maiduguri, ba a zaman lafiya, ba a samun kwanciyar hankali, rigima yayi yawa, nan gobe sai ka ji an kashe wani, sai ka ji gobe an kashe wani. Gaskiya ni dai abun da zan faɗa dai, Maiduguri dai gari na ne, amma gaskiya Maiduguri wallahi baran iya zama a Maiduguri ba, saboda rikicin duniya yayi yawa, kuma gashi ba a tosayin bayan Allah. Mutanen nan ba masu tosayi bane, mutanen nan sun kashe man ƴan uwa fiye da 1,000.
Garin Kaduna dai na ci gaba da amsar ƴan gudun hijira daga jihohin Borno, Yobe, Adamawa da Gombe, waɗanda ke samun mafaka wajen ƴan uwa da wasu ƙungiyoyi da ke tallafawa rayuwarsu a unguwanni daban-daban da ke garin na Kaduna. To shin kowane fata waɗannan ƴan gudun hijira suke da shi?
Ni fata na kenan, Allah ya kama ƙarshen wannan masifa, inda kuma suke cikin masifan can a can Allah ya yi musu.
Abun da nake so ga ƴan uwana musulmi ga Kirista, wannan abun mu zauna mu ma kanmu addu'a, mu yi abu mai kyau, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abun. Saboda duk inda kake in akwai tashin hankali, Hausawa sun ce ka guji wajen. Ina addu'a, ina roƙon Allah, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abun, Allah ya kawo mana zaman lafiya gaba ɗayan mu Najeriya. Shine abun da nake faɗa, saboda gaskiya bikin nan da za a yi na Christmas bana, bara a taɓa yin biki a Maiduguri ba, sai dai kawai a zauna haka dai, kawai wanda yake da niyan zuwa, idan Allah dan Annabi ina roƙon mutum wanda yake da niyan zuwa, ina roƙon Allah kar ya je, ya zauna inda Allah ya aje shi, tunda ya riga ya bar tashi hankali. ƴan uwan shi da suke kusa daga wajen, kuma daga Adamawa zuwa Maiduguri zuwa Yobe, Allah ya basu ikon zama lafiya, kuma Allah ya ba su ikon zuwa wajen inda ba a tashi hankali.
Shi kuwa Alhaji Adamu Aliyu, shugaban kungiyar Arewa People's Unity Association, a zantawar da yi da muryar Amurka, ya kalubalanci gwamnatin tarayya ne akan kaddamar da yaƙi da hamada da ya gudana a jihar Kebbi, da cewa Arewa a yanzu ba kwararowar hamada ke gabanta ba.
Ba maganan yaƙi da hamada ne a gaban Arewa ba, maganan wannan fashe-fashen bumabumai da kashe mutane su ne a gabanmu. An yi wannan ba jimawa, aka kai hari a masallacin Juma'a na ƙofan sarki, inda aka kashe mutane masu yawan gaske. In gaskiya ne yana ƙaunar Arewa, ya kamata duk irin waɗannan abubuwan a ce an dakatar da su.
Nasiru Yakubu, birnin Yaro, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya.
Ayyo ni jama'ar Arewa, mun ga masifa.
Arewa.